أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 9 da watan zulhijja shekara 1447 hijriya zan mu ci gaba karatun littafin mu cikin fiqhul malikiyya littafi mai albarka risala ta al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 17 zan mu tashi babun fil hajj wal umrah baban da ke bayanin hajji da umara shine baban da zan mu tashi al-imam rahimahullahu ta'ala yake cewa wa hajju baitullahi alharamul ladzi bi bakka zuwa ga haji hayin haji dakin Allah mai alhurma wanda yake a Makka faridatun farilla ne ala kullu man istada ila zalika sabilan ga duk wanda ya samu hanya zuwa ga haka yace min almuslimin alharar daga cikin musulmi wanda suke alharar diya albaligina balagaggu saboda tawajaba ba ga bawa ba tawajaba ba ga yaro karimi wanda bai balaga ba marratan fi umrihi so dai a cikin rayuwar shi so ɗaya daga mutun yayi ya sauke farali wa sabilu tariqu sabila yace in an ce asabilu hanya manistata ilaihi sabila asabilu kin yace at-tariqu sabila hanya wadda take lahiyayya wa zadul muballigu da guziri wanda zai kai mutun ila makka zuwa ga makka hanya lahiyay talauba wani tsoratarwa ba wani tashin hankali kuma har zuwa makka babu matsala kuma ya kasance da wannan da guziri wanda zai kai ka zuwa ga makka yace ki inda a ce a wancan lokacin ne wanda ya kasance lokaci ne na tahiyya kafa ta tahiyya kafa ce ba tahiyya bace ta ɗan wannan ta jirgi yanzu a jirgi ne kowa ma zai tahi lahiya lau amma da a ce tahiyya ce ta kafa a ce he an bi ta ta sambisa ya wangakin dajin su shekau to duk wanda zai kasance he ya bi ta nan zai wuce ta haji an sabke mishi ta dan saboda hanyar batta da lahiya yace ila makkata wal quwwati da qarhi ila alal wusuli zuwa ga saduwa zuwa ga makka yana da ƙarhin da zai kai zuwa ga makka in tahiyya kafa ce ko tahiyya jirgi ce in tsoho yana da tsohon da ba yadda za a iya kaiwa ko a kafa ne to ko ya samu kudin a lokacin ta sabka gare shi ila makka ta zuwa ga makka yace imma rakiban aurajilan imma a sama abun hawa ko kuma a ƙasa mu yanzu duka Allah ya kawo saukin abun a jirgi ne inda yana da kudin babu magana wahala ya kasa tahiyya ma asihatul badin yace tare da lahiyar jiki duka sai an samu duka wannan mala yana zano mana as-sabilu kin da Allah ya faɗa lahi wannan hanya dan yazo cikin wani hadisi ana cewa as-sabilu kin shine azadu war rahila guziri da abun hawa da guziri lahiyayye da abun hawa to ba su kadai bane saboda hadisin bai da inganci ba su kadai bane duk wannan abubuwan da yake zanawa suna iya kasance suna cikin as-sabil da lahiya kaga a wancan hadisin da ya inganta azadu war rahila sun samu ko mutuna a kwance yake kaga ai babu lam yastadi ilaihi sabilan bai samu iko ba yace wa inna ma yu'maru man an yuhrima min al-miqati yace sanade ana umartan mutun ne cewa ya dau harami daga miqati kowane mutane suna da miqatin su anan ake so mutun ya dau harami yace wa miqatu ahli sham wa misr wal maghrib al-juhufa gurin dauka harami miqati na mutanen sham da masar da maghrib ita ce juhufa maghrib duka mutanen mu nan wajen bawo maroko ba a yanzu a zamanance an ce maghrib ko ana nihin maroko amma an ce magharibi a cikin littattafai kawai yamma afirka gaba daya ko yace fa in marru bil madina idan sun wuce madina fal afdalu lahum abinda yahi a gare su an yi hurimu min miqati ahali ha su yi harami da miqatin ahalin gurin min zul hulaifa daga zul hulaifa in sun wuce sai su dauka a zul hulaifa wanda shine miqatin gurin in sun wuce ujhufa din yace wa miqatu ahalil iraqi miqati gurin dauka harami na mutanen iraki zatu irkin shine zatu irk wa ahalul yaman su ko mutanen yaman inda zasu dau harami shine ya lamlam wa ahalul najar su ko mutanen najar zasu dau da in an ce najadu da yan waje kaza da su wai da duk wanda yake wannan yankin ba garin nasu kadai ba da duk wanda suka fito daga wannan yankin na nesa ko na kusa yace wa man marra min haula'i bil madinati yace duk wanda daga cikin wa'annan ya biyo ta madina fa wajibun alaihi an yuhrima min zul hulaifa to wajibi akan shi shine ya dau harami daga zul hulaifa iz la ya ta'addahu ila miqatin lahu dan ba zai wuce madina bai ce sai ya je miqatin shi ko a yanzu ne wanda jirgi su iya buta ka za su je sai sun buta Madina sun tsaya da su wuce ta miƙatin su to sai ya dau haramin shi nan a lokacin Zulhulaifa miƙatin ahalul Madina ya zama miƙatin shi ba zai ce ba ya wuce Madina ba harami kuma ya je ya dauko harami a wajen nasu wai hurimul haji yace mai haji zai dau harami awil mu'tamir ko mai umara bi asr salatin a gurbin sallah faridatin aw nafila tafarilla ko nafila harami ana so ya kasance ka dauke shi ne bayan sallah sallah ko ma wacce ce ta azhar ce ko la asar ko magarba duk lokacin da kuka ji in kuma ba lokacin sallah bane sallan nafila kai ka ki nafila ya kulu sai rika cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka yace wa yanwi ma arada min hajjin aw umra ya darmi abin da yayi niyya na haji ko umara wai umaru an yaktasila anan sai ya darmi labbaika hajjatan wa umra ya ambata da bakin shi mun ga ƴan uwa nan gurin abin da ya kasance musulunci komai da tsarin shi ake yi abin da addini ne kamar yadda ya kasance Allah madaukin sarki ya tsara komai bai buƙatar gyara to haka addinin shi Allah madaukin sarki kaga a cikin salloli ba ayo ba ake ta faɗa cewa in ka zo sallah ko azumi ko kace bismillah na wata salatu zuhur iktida bil imami wardan wannan bai tabbata ba a shari'a kawai niyya ta zuci to inda ake yin wannan shine aikin haji shi kuma sai an bayyana labbaika hajjatan wa umra ko kuma labbaika hajja ko labbaika umratan nan gurin sai ka bayyana me yasa shari'a ta zo da haka komai ana aje shi a inda yake yace wai umaru an yaktasil inda al-ihrami ana umarta shi mai haji ko mai umara yayi wanka lokacin da zai dau harami qabla an yi hurima kafin ya dau haramin wai tajarradu mimma khidi siyabi kuma ya tsareta daga duk wata tuha da ta kewaye jikin shi ya hudda ta ya sanya harami kuma yayi wanka bayan yayi wanka yake so yace wai sahabbu lahu an so a gare shi an yanka salati dukul makka yayi wanka lokacin da zai shiga makka wannan mustahabi ne yace wala yazaru ila bi mai aikin ba zai gushe ba yana ta yin talbiya labbaika allahumma labbaik dubura salawat bayan salloli wa inda kulli sharfin da duk wajen wani hawa wani tudu sai ya rika yin labbaika allahumma labbaik wa inda mulaqatir rifaqi da kuma inda zai gamu da wasu ayari in kun gamu ɗan bangare kaza zai gamu da zai kuyi kurwa zaman da wasu mahajjatan wannan labbaika allahumma labbaik ita zai kuyi kamar ita ce matsayin gaisuwa ɗan aikin haji walaysa alaihi kasratul ilhahi bizalika amma ba a azama shi ba cewa ya naci akan wannan yayi tai hayya gaji fa iza dakhala makka idan ya shiga makka amsaka an tarbiya sai kame bakin shi game da yin labbaika allahumma hatta ya dufa sai yayi tawafi wa yayi sa'ayi tawafi da sa'ayi summa yu'awidu ha sannan sai ya koma zuwa ga labbaika din hatta nuzul shamsu har zuwa sabkar rana gushewar rana nake so yawm arfa a rana arfa yace wa yuruhu ila musallaha sai ya mareta zuwa gurin sallarta na arfa kenan wa yastahabu an yadkhula makka an so ya shiga makka min kada'is saniya daga kada'is saniya allati bi'a ala makka wanda ke can sama da makka wa idza kharaja albabul a'la wa idza kharaja idan ya huto kharaja min kuda sai ya huto daga kuda wa illam yaf'al fil wajhaini idan bi aikata ba a fuskar bi duka da wajen shiga da wajen huta bi shiga ba ta inda aka ce yace fala haraja babu lahi akan wannan ba wai wajibi bane fa iza dakhala makkata idan ya shiga makka fale da kullu masjidil haram ya shiga masallaci mai alhurma wa mustahasanun an yi da kullu min babu bani shayba mustahabi ne a ce ya shiga ta kofar bani shayba fa yasalimul hajara aswada ya sumbanci hajarul aswad bakin dutsi bifihi da bakin shi in qadara in ya samu iko wa illa in bai samu uko ba saboda yawan jama'a da cincirin do bai samu damar ya sumbance shi da bakin shi ba yace wada ayadahu alaihi ya aza hannun shi bisa dutsin summa wada'ahu ala fihi sannan ya aza hannun shi a bakin haka zai in bai samu kai bakin shi ba min gairi taqabilin ba tare da sumbanta ba ba sai ya sumbanta kin ba summa ya dufi sannan sai ya yi tawafi wal baitu ala yasarihi dakin yana akan hagumkin shi in zai yi tawafi ya zama daki yana a hagumkin shi sab'atu adwafin ya zai yi tawafi kewayo guda bakwai salasatun khababan guda uku yayi su yana sassaka summa arba'atan mashayin sannan guda hudun sai yayi su yana tahiyya wa yastalimu ar-rukun kullama marra bihi kuma cikin yana yin tawafin duk lokacin da ya wuce rukun limani ya sumbance shi ya abun nan kin shi ya sumbance shi da hannu kama zakarna kamar yadda muka ambata yace wa yukabbiru yayi kabbara wa yastalimu ar-rukun al-yamani ba zai sumbance rukun al-yamani ba bi fihi da bakin shi, shi ba da baki zai sumbance shi ba, walakin bi yadihi sai dai da hannun shi zai yi. Summa yada'uha ala fihi, sannan sai aza a hannun shi min gairi takabilin, ba tare da ya sumbance shi ba. Fa iza tamma dawafuhu, idan dawafin shi ya cika, raka'a inda muqamu raka'atayni, a wajen muqamu Ibrahim sai ya raka'a guda biyu. Summa salama al-hajara, sannan sai sumbanci dutsi in kadara, in ya sami iko. Summa ya kharaju ila safa, sannan sai huta zuwa ga safa, dutsin safa. Fa yaqifu alayhi lid-du'a, sai ya tsaya a bisa dutsin nan na safa yayi addu'a. Summa yas'a ila al-marwa, sannan ya tafi zuwa ga marwa. Wa yakhubbu fi badin al-masili, yayi sassaka a gurin badin al-masil, sunan guri ne tsakanin safa da marwa, akwai wata al-fatar wata tazara, wanda in an zo gurin sassaka ake so ai a wuce gurin da gudu-gudu. Tunda annabi ya bayyana hikimar cewa guri ne wanda aka zabtar da wasu al'ummomi gabanin mu in mun zo mu wuce shi daga gaugawa. Fa iza atal marwa, idan ya zo marwa, wa kafa alaiha, sai ya tsaya a ita ma kanta lidu'a, saboda addu'a. Summa yas'a ila safa, sannan ya tahi zuwa ga safa, yace yaf'alu zalika ma sab'a maratin, ya aikata haka so bakwai. Fa yaqifa bi zalika arba'u waqafatin, sai ya tsaya a wannan gurin tsayuwa guda hudu. Ala safa wa arba'an ala marwa, a safa guda hudu, a marwa ma yayi hudu. Yace summa ya kharuji, sannan sai ya huto yawm tarwiya, a ranar tarwiya, ila mina, zuwa ga mina ranar soyi. Fa yusalli biha az-zuhra wal asra wal maghrib wal isha'a was subha, duk sai ya sallaci wannan sallolin a wannan gurin. Summa yamdi ila arafatin, sannan sai ya tafi zuwa ga arfa, yace wala ya da'u talbiya, ba zai bar talbiya ba, cewa labbaika allahumma fi hadha kullihi, cikin dukkan wannan, hatta ta zuwa shamsa, sai rana ta gushe, min yawm arfa, a ranar arfa. Wa yuruhu ila musallaha, ya maraita zuwa gurin sallata, yace wal ya tada har yayi tsarki, qabla rawahihi, kahin ya maraita. Fa yajma'u bayna az-zuhr wal asr, ya hada tsakanin az-zuhr da al-asr, ma al-imam, tare da liman kinshi. Summa yaruhu ma'ahu ila mawqifa arfa, sannan ya maraita tare da liman kinshi zuwa ga matsaya ta arfa. Fa yaqifu ma'ahu ila ghurubi shamsi, ya tsaya tare da shi har zuwa faduwar rana. Summa yadfa'u bi daf'i, sannan ya tahiyya shi da tahiyyar liman, ila al-muzdalifa, zuwa ga muzdalifa. Fa yusalli ma'ahu, sai ya salla tare da shi. Yace bil muzdalifa, a muzdalifa ya sallaci al maghrib wal isha, da magarba da isha, wa subha da asuba. Summa yaqifu ma ahu bil mash'ar al haram, sannan ya tsaya a gurin mash'ar al haram, yawma izin aran nan kin biha, a wajenta. Summa yadfa'u bi qurbi tulu'i shamsi, sannan sai ya tahi in rana ta kusa hutawa, ila mina, zuwa ga mina. Wa yuharriku dabatuhu bi batil muhasir, ya motsar da dabba shi a gurin batil muhasir, tayi gaugawa. Fa iza wasala ila mina, idan ya kai zuwa ga mina, rama jamratul aqaba, sai ya gehi jamratul aqaba, dutsin da ake cewa al-aqaba, bi sab'i hasayatin, da tsakunkwani guda bakwai, mislu hasal hazafi, kamar tsakuwa ta yarbale, ba wani dutsi kato ba, tsakuwar da bata wuce a mata haka da hannu ba. Wa yakbiru ma a kullu hasatin, yayi kabbara tare da kowace tsakuwa. Summa yanharu, sannan sai yayi suka, in kana ma a huwa da, in yana da hadaya tare da shi. Summa yahliqu, sannan sai yayi aski. Summa ya'til baita, sannan sai yazo da ka'aba. Fa yufidu, ya dawafin ifada, wa yadufu sab'an, yayi wa wannan dawafi guda bakwai. Wa yarka'u, sai yayi ruku'i, summa yuqimu bi mina, sannan ya tsaya a mina, salasata ayyam, kwana uku. Fa iza zalat ash-shamsu, idan rana ta gushe, min kulli yawmin minha, a cikin kullun a wannan ranar, ramal jamratin lati tali mina, sai ya gehi tsakuwar da take bima mina, bi sab'i hasayatin, da tsakankwani kanana guda bakwai. Yukabbiru ma a kulli hasatin, wajen gefe kowace tsakuwa yayi kabbara. Summa yamru jamratayni, sannan sai ya gehi tsakuwa guda biyu, jamra guda biyu, kullu jamratin bi misli zalika, kowane girin gihon da irin wannan. Wa yukabbiru ma a kulli hasatin, yayi kabbara duk lokacin da zai gehe kowace tsakuwa. Yace wa yaqifu lid-du'a'i, ya tsaya yin addu'a, bi isrir rami, lokacin da yana gama gihon, til jamratul ula, a jamra ta farko da ta biyu. Wala yaqifu inda jamratul aqaba, amma a tsagihu aqaba, ba zai yi tsaya ba, ba zai aikata haka ba, zai tsaya ba. Wal yansarif, ya tahiyya shi. Fa iza rama fil yawmi salis, idan yayi gihu a cikin rana ta uku, wa huwa rabi'u yawmin nahar, ita ce rana ta uku ta ranar layya, in sarafa ila makka, sai ya tahi zuwa ga makka. Wa qad tamma hajjuhu, aikin hajjin shi, hajjuhu, ajrin hajjin shi ta cika. Tamma hajjuhu ne kamata, ba hajjuhu ba, hajjuhu ya rubuta na fa'ili ne. Tamma hajjuhu, hajjin shi ta cika. Wa in sha'a ta'ajjala fi yawmayni, in ya so ya gaugauta cikin kwana biyu, min ayyami mina, cikin kwanukan mina, farama ya yi gihon shi, wan sarafa ya tahiyya shi. Fa iza kharaja min makka, idan ya huta daga makka, kusan duka wannan abubuwan yanzu aikin haji da ya zamana abu ne na zamani ke tahiyar da shi duka abin da jagoran hajin ku yayi shine zakai kowace agency tana da jagoran da yake yanke hukunci kan wannan abubuwan wasu har a kare ma bazan ba cewa ma ana da zabin ko ayi kaza ko ayi kaza kawai rakumi ne da akala abin da aka ja su kawai shine zasu tahi akai yace fa iza kharaja idan ya huta min makka daga makka tafa lil wada'i sai ya dawafin bankwana waraka asai ruku'i wansa rafa ya tahiye shi kenan wannan haka shine in ya aikata aikin hajin shi ya cika dawafin dawaful wada'i dawafi na bankwana shine dama karshen abu wanda daga shi babu wani abin da zaka aikata he gida he ka shirya kayan ka hada ake zuwa ayi shi yace wal umratu ita kuma umra yaf'alu fiha duka wannan abubuwan da aka zano na siffar hajin aikin haji wani abu ne wanda in mutum ba a aikata ba in ba a aikata ba ya aikata shi to zai kasance yana da wahala fahimta a karatu haka kadai a zano za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza amma a kai shi ka abin ne a yadda a ce shi ɗaya yayi zai kasance yana samun rashin fahimtar shi amma in so ɗaya ya tahi wanda yake tahiya ana aikata a gaban shi ya hi gane abin kyarara kuma zai san komai ga lokacin da ake yin shi ga yadda ake yin shi amma a karatu haka a yau zube a zano ga yadda ake har kullum mutum ba zai fahimci ba me ake nihi da shi yace wal umrati yaf'alu fiha kama zakarna ita ma umra zai aikata kamar yadda muka ambata awwalan da farko ila tamamis sa'i har zuwa cika sa'ayin baina safa wal marwa tsakanin safa da marwa summa yahliqu ra'sahu sannan sai ya aske kanshi wa qartan matumratu umra shi ta cika wal hilaqu afdalu fil haji wal umrati yace yin aski shi yayi farala cikin haji da umara tunda mun ga annabi ya ce allahumma hamul muhalliqin haso uku yace wata kasiru jizu kuma sai sai ma gyaran huska ma yana wadatarwa wata kasiru min jami'i sha'arihi yace yayi gyaran huska ga dukkan gashin shi wa sunnatul umrati taqsiru amma sunna ta umara shine gyaran gashi wala yujuz laha alhilaq ita ba a aski a cikin sha'aninta yace wata akhuzul mar'atu min adrafi sha'riha ita kuma mace karshen gashin ta kawai zata dan rarrage qadrul amnu wata kamar daidai kan yatsa karama zata dan ciri gashi kadan ba aski zata yi ba min jami'ihi daga dukkan shi tawilihi wa qasirihi mai tsawo da wanda yake gajeri duwa macen da ta kasance gashin ta mai tsawo ne da wanda gashin ta gajere ne da tsakatsakiya duka dai wannan dan guntun shi zata cira war rajul min qurbi aslihi mutum kuma zai cire shi ne daga kusa da asalin shi shine gyaran huskar yace wala ba asa an yaktul muhrimul fa'ara zai shiga wasu masaloli daban yace babu lahi mai harami ya kashe bera wal hayya da maciji wal aqrabu da kunama wa shibha da makamantan su wal kalbul aqur da mahaukacin kare wa ma ya adumina zai abuda abin da yake yin tumbe yake kai ma mutum hari na cikin kurayi wa siba'i da namun daji wa nahawi ha da makamancin su duk wani abin da ya kasance an haramta mai harami ya kashe kwari ko ya kashe tsuntsu ko wata dabba in ya kashe ma sai yayi ramuwa to amma in ya kasance masu cutarwa ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ana kashe su khamsun min ad-dawab fawasiq guda dabbobi guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam duka fasikai ne ana kashe su cikin harami da ma ba a harami ba sai ya zano su to da su da duk wani abu mai cutarwa ana kashe shi yace wai qatulu min ad-dairi zai kasance daga cikin tsuntsaye ma yutaka azahu duk abinda ake jin tsoron cutarwa shi duk tsuntsun da zai cutar ya halitta ya kashe shi min al-girban na daga cikin hankaku wal ahadiyati da abun nan da shirwa faqad kadai wa yastanu fi hajihi wa umratihi an-nisa ya nisanci mata cikin hajin shi da umarar shi kada ya kusance su wa dibu da turare wannan kuma zai jawo na mahzuratul haji wal umra abubuwan da aka hana mai haji da mai umara ya nisanci mata kuma da turare wa mahidu siyabi da tuhahin da su kewaye jikin shi wa saidu da farauta a kiyaya wa qatlu dawabu da kisan dabbobi in ba wanda wancan aka ba da izini ba wa irqa'i tafasi da kuma zubda kazamta irqa kankari cire wani harce ko wata kazamta jikin shi cire zubda duka wannan an hana yace wala yugaddi ra'sahu kaga kamar yadda muka faɗa can duka abubuwan suna bayyanan mana musulunci shi da yake umarta da yin tsabta da yake umarta da annazafatu min al-iman to kuma gashi a wani gurin dauda ake bukata ita haka Allah yake bukata ya ganka saboda addinin musulunci tsari ne abinda Allah ya tsara shi za a bi hayyana ma mubahati yana yin alfahari da mala'iku in ga an haji cikin kazamta sun zo hurcaca ba gashin su ba gyara me yasa dan ana tunatar da kai kiyama ne ba an je bane gurin gwada ado da gwada kaya da asa shadda ta jika 100 ko ta jika 50 an je ne wajen tunatar da kai taren kiyama, to ana so ya kasance kowa ya tsaya da daudar shi, ya tsaya da gashin shi, ya tsaya da kazamtar da ke jikin shi. Ha Allah yana ma mala'iku mubahati yana cewa unzuru ila ibadi shu asan gubaran, ko yake bayina sun zo mini cike da kurcaca, sun zo gashi da yawan gashi, sun taho din saboda bautata. Yawa yace gadi ra'sahu fil ihrami, ba zai rike kanshi ba a cikin harami, wala yahliquhu, kuma ba zai aske kanshi ba, illa min darura, sai dai wa in darura ce, sai dai in darura ce, wanda mun ga annabi ya ba Zubair ne ban manta ba radiyallahu anhu, damar kwalkwata ta sha mishi kai, ba shi damar yayi aski bi siyam salasati ayyam, summa yaftadi, yace illa min darura, sai wa in darura ce, kuma ko darura ta sa kai yi abun, yace summa yaftadi, sannan sai ya hansa ramuwa abun bi salasati ayyam, da azumi na kwana uku, aw idam sittat masakin, ko ciyar da miskini guda shidda, mudaini likullin miskini, yace muddu, ko za a ba kowanne miskini a bashi mudu biyu, bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam, da mudun annabi sallallahu alaihi wasallam, ai bi ayyan suku bi shatin, ko ya yanka dabba karama, ko akuya, ko tumkiya, ko rago, yazbahu ha haisu sha amina albiladi, yanka ta duk inda ya ga dama cikin garuruwa, ba sai a Makka ko Madina ba. Yace wa talbasul mar'atul khufaini, mace zata iya sanya hufi guda biyu wasiyaba da tuhahin, tajfi ihramiha, cikin haraminta, ita zata na da damar ta sa kayanta, kuma tana da damar ta sa hufi da tuhahinta, wa tajtanibu ma suwa zalika, ita ma ta nisanci abin da ke ba wannan ba, mimma yajtanibu ar-rajul, ga duk abin da namiji zai nisance shi. Yace wa ihramul mar'ati, harami na mace fi wajiha wa kafiya, cikin huskata ne da tafukanta, wa ihramur rajul, shi kuma harami namiji fi wajihi wa ra'si, cikin huskar shi da kanshi, wala yalbasu ar-rajulul khuffain, shi namiji ba zai sa hufi guda biyu ba fil ihrami, cikin harami, illa Allah ya jidana alaihi, sai in bai samu takalma ba, fa kenan kamar yanzu kafa ciki ma ba zai sa ba a cikin aikin haji, sai inda daruri, falyaqdahuma asfala min al-ka'baini, in hakan ta kama sai ya sa hufin guda biyu, sai ya sa su, amma ya yanke su kasa da idan sawu, kasa da idan sawu, abin da ya kasa ya yanke, wal ifradu, abin da ya sama nake so, wal ifradu bil haji afdalu indana, yace ifradi, kadaita aikin haji, nau'ika na haji, kuma zai ga mana mafifici, da an yi sabani wajen malaman mazhaba Shafi'iyya da Malikiyya da Hanbaliya kan nau'in haji wanne yahi farala, to Malikiyya sun tahi akan cewa ifradi shi yahi farala, shi yasa yace indana a wajen mu, wajen Malikiyya kenan, min at-tamattu yahi tamattu'i, wa min al-qiran, kuma ya ma hi qirani, a wajen Malikiyya sun tahi akan haka, da dalilan su kuma daga sunan mai sharhi ya kawo rahimahullah, yace faman qarana, duk wanda ya qirani aw tamatta'a, ko yayi tamattu'i, min ghairi ahli Makka, wanda ba daga cikin mutanen Makka ba, fa alaihi hadayun, to hadaya ta kama shi, dole sai yayi hadaya, yazbahu, huwa da zai yanka ta awayan haruhu, ko ya soke bi mina amina, in auqafahu bi arfa, in ya tsaida shi a arfa, wa in lam yuqifahu, idan bai tsaida shi a arfa ba, fayunhiru bi makka, shi yace soke shi a makka, aw bil marwa, ko a marwa, ba'da an yadkhula bihi min al hil, ba'an ya shiga gurin da ba harami ba tare da shi, fa in lam yajid hadayin, idan bai samu hadaya ba, fa siyamu salasata ayyamin fil haji, yayi azumi guda uku a cikin haji, ya ani min waqatin yuhrimu ila yawmi arfa, ana nihin tun daga daukan haramin shi har zuwa arfa, a wannan gurin ya kamata yayi wannan azumin guda uku, yace fa in fatahu zalika, idan hakan ya kubuce mishi bai samu yayi ba a wannan lokacin, samu ayyamu mina, yayi azumukan kwanukan mina wanda mu anan an haramta yin azumi cikin su, wa sab'atin idza raja'a, da kuma azumi guda bakwai idan ya komo gida, yace wasifati, wanda Allah ya ambace su, yace wasifati tamattu'i, sifata tamattu'i, an yi hurumi bi umra, shine ya dau haramin umara, summa yahillu minha, sannan ya warware, yayi ta, ya kare ta, ya warware daga gare ta, fi ashuril haji, cikin watannin haji, summa yahujju min amihi qabla ar-ruju' ila ufqi, sannan yayi haji a cikin wannan shekara ba tare da ya koma garin su ba, ba tare da ya koma gida ba, aw ila misl ufqihi fil bu'di, ko kuma bai koma wani gurin da ya kai garin su ba a wajen nisa, kenan wannan shine abun nan tamattu'i, wani haza in yi hurima, wannan yana da daukan, yana iya daukan harami a Makka in ya kasance dan Makka ne, yace wala yuhrimu minha, man arada an yi atamira, ba zai dau harami ba wanda yake so yayi ha yayi umara hatta ya kharijum ila al-hilla har sai ya huta zuwa ga hillu sai ya huta zuwa gurin da ba harami ba wasifatul qiran wannan tamattu'i kenan yace wasifatul qiran sifa kuma ta qirani an yi hurma bi hajjatin wa umra ya dau harama ya dau harami na haji da umara gaba ɗaya ma antare a gami ɗaya zai dauki niyyarsu da haramin su wa yabda'u bil umrati ya fara da umara fi niyyatihi a cikin niyyarsa wa iza ardafa alhajj ala alumra idan ya kutirtar da haji akan umara ma'ana hajjin ta zo bayan umara qabla an ya dufa kahin ya dawa fi wa yarku sai yayi ruku'u yayi sallah kenan in yayi haka fa huwa qarinun to wannan shine mai kira ne wa laysa ala ahli makkah hadin wanda suke yan makka ne su ba su yin hadaya fi tamattu'in wala qiran in sun yi tamattu'i ko qirani su hadaya ba ta haukan so ba sai sun yi ba wa man halla min umratihi wanda ya warware daga umara shi qabla ashurul hajji kahin watannin haji ya kare umara shi kahin watannin haji yayi umara shi ya gama har ya sauke harami summa hajja min amihi sannan yayi haji a cikin shekara falaysa bi mutamatti'in ba mai tamattu'i ban saboda tamattu'i sai yayi umara cikin watannin haji kuma bai komo gida ba ya tsaya har haji ta tarra shi kuma aka yi haji da shi shine tamattu'i amma in yayi umara shi kahin watannin haji koda yana nan bai koma gida ba tamattu'i bane yace wa man asaba saidan duk wanda ya samu harauta fa alaihi jazaa'un mislu ma qatala minan na'ami to yana da sai ya rama abu irin abin da ya kashe na abun nan na dabbobi ya kun bihi zawa ajlin min faqaha'il muslimina adalai guda bi zai su mishi hukunci cikin malaman musulunci wanda shi babu shi a ciki koda ya kasance shi alƙali ne na duniya in ya tayi hajji wannan abin da ya same shi shi bayyana cikin wanda zai su hukunci masu hukunci guda bi malamai zasu duba dabbar da ya kashe saboda ba kowace in barewa ce masalan za a dukowa zai iya duba akuyar da ta yi daidai da ita ko tumkiya ya yanka amma wasu dabbobin da ba wanda zai iya hukuncin cewa yanka daidai kamar kaza a cikin dabbobin mu na gida sai wani malamai sun tabbatar wannan hakamai nikin guda biyu wa mahalluhu mina gurin da zai yanka ta shine mina in wa kafa bihi in ya tsaya a can bi arfa a arfa wa illa adadabba da abun yanka a arfa kenan wa illa an ba haka fa makka yanka a makka wa yadkhulu bihi min al-hilli shigo da ita da gurin da ba harami ba walahu an yaktara zalika yana da damar ya zabu wannan au kafaratu ta'am masakin ko kuma kafara ta ciyar da miskinai yace an yanzura ila qimati saidi a duba zuwa ga qima ta wannan farauta da'aman a matsayin abinci in wannan bata samu ba sai a duba kimar dabbar kamar ta yi jika goma sai ya soya abinci na jika goma ya bada fai tasaddaqu bihi yayi sarka da shi au idul zalika siyaman ko kuma madadin haka yayi azumi akan in bai wancan bai samu ba kuma abincin bai samu ba to sai yayi azumi madadin wannan abin da ya kashe kin au ya suma yace an kulli muddin yawman shi kuma yadda za a yi azumin kowane mudu ɗaya za a mishi azumi guda wali kasri muddi yawman kamila in an samu wani mudu bai cika ba to rana guda zai kamar an ce wannan dabba zai ta yi ta jika goma wanda ya kashe to an ce kawo jika dabba babu ya kawo abinci madadin wannan babu abincin to azumi zai yi madadin wannan abincin kamar an ce shinkafa ce buhu guda dan versant kilo dan kilo 25 to wannan dan kilo 25 in ya a duba mudu nawa zai kama sai yayi azumi madadin shi kaga mudu wajen nawa zata kama azumin mai yawa ne abuhun daya yace wal umratu sunnatun muakkada ita umara to yace walil kasr mudun in an samu ragowa mudu guda za a yi tunda ba azumi guda za a yi an samu masalan mudu 10 ne da rabin mudu to wannan ba an ce kai azumi 10 da rabin azumi ba babu rabin azumi sai dai yayi azumi 11 kawai yace wal umratu sunnatun muakkada umra sunna ce wadda take mai karhi marratan fil umri ita ma so daya a rayuwa wa yustahabbu liman sarafa min makka an so ga wanda ya taho ya shirye shi daga makka min haujin aw umratin ko daga haji ko umara an so an ya kula yace ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamiduna sadaqa allah wa adahu wa nasara abduhu wa hazama al ahzab wahada wanda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu wannan ma'ana ayibuna muna masu komawa zuwa ga allah ta'ibuna muna masu tuba abiduna li rabbina muna masu bauta ma ubangijin mu hamiduna kuma muna masu gode mishi sadaqa allahu adahu allah ya gaskatar da alƙawalin shi wa nasara abduhu kuma ya bada nasara ga bawan shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hazama al-ahzaba wahdahu ya karya kungiyoyin kafirai shi kadai allah madaukin sarki shi kadai da rindunonin shi wannan shine karshen wannan babi na haji da umara a gaba zan mu tashin Allah ya sa muna cikin masu rai babun fil da haya wa zaba'ih wa raqiqa wa saydu wal khitani abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah mu daukin sarki ya yi mana gafara.